بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يمكن شاشدة قوت رمضان حجر منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو لير لليهو لدى أربعين دبيو وندي داتشي دلسافة عشرين دا تاكوس قوت إفر شكرا تدبو بيو دا عشرين دا مناكرا تواج كلتافة العقيدة الضحاوية واللفر الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمة الله عليه. الإمام الطحاوي يرسو الشكرا تدري أكون دا عشرين دا الله غافر تامشي. Wannan shine darasin mu na 8 a cikin wannan jerin giya ta wannan darussa na littafin nan wanda zamu tashi a gaba ta 66 inda malaki yake cewa wal imanu huwa al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi wa hulwin wa mur wa hulwihi wa murrihi min Allah ta'ala. Imani shine huwa al-imanu billahi, shine yin imani da Allah, wa malaikatihi da malaikunsa, wa kutubihi da littafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wal yawmil akhiri da yin imani da rana ta ƙarshe, wal qadari da imani da qaddara khairihi wa sharri ta alheri da tasharri, wa hulwihi da dadin shi wa murrihi da kuma rashin dadi min Allah ta'ala. Wannan gaba daya daga wajen Allah ne, da haka dukkanin su suna daga cikin imani. Wa nahnu mu'minuna bidhalika kullihi wa ahlus sunna, muna imani da wannan gaba daya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, sanan ba ma bambancewa tsakanin manzannin Allah. Wa nusaddiquhum kullahum, sannan muna gazgata su gabaɗayan su. Alama ja'u bihi, a cikin dukkanin abin da suka zo da shi muna gazgata su. Wa ahlul kaba'iri, wanda suke ma'abota manyan manyan laifuka. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, na al'ummar annabi, wato finnari la yukhalladuna, ba sa dawwama a cikin wuta. Idza matu, idan suka mutu. Indai har wawul hal kenan, wa hum muwahhiduna, indai har suna dayaita Allah, indai har suna da tauhidi. Wa illam yakunu ta'ibina, koda kuwa basu tuba ba, ba'da allaqullaha, bayan sun gama da Allah, arifina mu'minina, wato suna masu imani kenan. Wa hum fi mashi'ati, suna a cikin ganin damar Allah, nufin Allah kenan. Wa hukmihi, da hukuncin shi. In sha'a ghafara lahum, in yaso sai ya gafarta musu. Wa afa anhum, sai ya yafe musu. Bi fadlihi, kama dhakara azza wa jalla fi kitabihi, wannan yake cewa wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah yana gafarta laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya nufa. Sai al-Imam at-Tahawi yace wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajir, muna ganin halaccin yin sallah bayan kowani nagartacce da kuma fajiri. Min ahli al-qibla, indai wato musulmi ne. Wa alama mata minhum, wannan saboda an samu ayyuka na wasu daga cikin sahabbai, kamar yadda Ibn Abil Izzi al-Hanafi ya kawo a cikin wannan sharhi na at-Tahawiyya. Wato akwai hujja akan haka, kuma hadithin da yazo cewa yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhda'u falakum wa alayhim, nan da Bukhari ya fada shi da Imam Ahmad da Abu Ya'la. Amma akwai hadithin sallu khalfa kulli barrin wa fajir wa sallu ala kulli barrin wa fajir, wannan hadisin bai inganta ba, hadithin ne yake da'ifi. Hanan a cikin sunanu Abi Dawud da Irwa'ul Galil hadithin 527, wannan ba shi bane dalili, amma an samu ayyuka na sahabbai akan halaccin bin wato na kwarai da kuma da ke fajiri daga cikin ahlu al-qibla. Wa alama mat minhum, da wanda ya mutu shi ma za a yi mai sallah. Wannan kenan a takaice. Wala nunzilu ahadan minhum jannatan, sannan ba ma ci ma wani dan aljanna, za mu ce ba wani dan aljanna, kamar muke ishara a baya, wato illa al-asharata al-mubashshirin bil janna, sai dai wannan sahabban guda goma wanda su ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ambaci su cewar dan aljanna ne, wato da wasu daga cikin wanda annabi ya sarraha cewar dan aljanna ne, su wannan za mu shi da musu cewar ɗan aljanna ne, tunda annabi ya ba da shaidar cewa ɗan aljanna ne, wala nara, haka ba ma cewa mu ce ma wani ɗan wuta, wala nashhadu alaihim bi kufrin, sannan ba ma musu shaidar cewar kafirai ne, ko kuma mu ce musu mushrikai, wala bi shirkin wala bi nifaq, ko mu ce musu munafikai, ma lam yazhar minhum shay'un min dhalika, matukar babu abin da ya bayyana daga gare mu, wa nazaru sara'irahum, sannan muna barin wato sirrikansu, ba ma fallasa su, muna barin su ga Allah ta'ala, ga Allah wanda shine madaukaki. Sai al-Imam at-Tahawi yace wala narasaifa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, ba maganar halastin daukar takobi akan wani a yaƙi wani daga cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, illa man wajaba alaihi saifu, sai dai wanda ya wajaba a ɗauki takobin a kan shi, wala nara al-khuruja ala a'immatina, sannan ba ma ganin a yi khuruji a yi tawaye ga shuwagabanni wa wulati umurna, da kuma waɗanda suke jagorori na al'amuranmu, wa in jaru, ko da ku sun yi zalunci, to ba ma ganin halicin a yi tawaye a yi musu khuruji. Da haka wannan akwai hadithai masu tarin yawa duke tabbatar da biyayya game da shugabanni, wanda shi ne abin da yake asali, ya ayyuhal ladina amanu atii wallaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum, kamar da malamai salafu suke fasara a cikin wannan aya. Malam yace wala nad'u alaihim, ba ma yi mu shugabanni muguwar addu'a, wato ba ma musu mugunyar addu'a, wala nanzi'u yadan min ta'atihim, sannan ba ma cire hannunmu daga yi musu da'a, za mu yi musu da'a matukar dai ba su ba wato saban Allah bane, domin inna wata'atu fil ma'rufi, to matukar dai akan ma'rufi ne, akan aikin da'a ne, za mu yi musu da'a, amma ba za mu yi musu da'a ba ga abin da yake saban Allah ne, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, so wannan shine qa'ida, wa nara ta'atuhum min ta'ati Allah, haka muna ganin da'a ga shugabanni da'a ce ga Allah azza wa jalla, faridatan, wannan dole kenan. To sai shi ma malam al-Imam at-Tahawi ya kawo qairi da ya ce muna ganin wani raɗa atahun min ta'ati Allahi azza wa jalla farida, sai ce to amma ma lam ya'muru bi ma'siyatin, matakar ba su yi umarni da saɓo ba, wa nad'u lahum bis-salah, muna musu kyakkyawar addu'a wal mu'afati, to wannan kenan, wa nattabi'u sunnata, sannan mu ahlus sunna wato muna bin sunna, nattabi'u sunnata wal jama'ata, shine ash-shaykh al-albani rahmatullahi alayhi yake cewa as-sunnatu dariqatur rasuli, yace hanyar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, wal jama'a da yace kuma al-jama'a shine jama'atul muslimina, wato jama'ar musulmi kenan, wa humus sahabatu sune sahabbai, wat tabi'una da kuma tabi'ai lahum bi ihsanin ila yawmiddin, wanda suke bi bayan su da kyautatawa har zuwa ranar kiyama, fattiba'uhum hudan, da haka bin su wannan shari'a ne, wa khilafuhum dalal, sannan saba musu wannan bata ne. Malam yace wa najtanibu shuzuza, muna nisantar shuzuzi, wato ash-shuzuz ana sunna, mu fandare ga sunna, wa mukhalafatul jama'a, ku mu saba wa jama'a, alladhina humus salaf, wanda sunne salaf. Malam yace wal khilafa, haka sabani wal furqata, da kuma rabuwa, duka wannan muna nisantar su. Amma anan akwai wani ta'aliki da Sheikhul Albani rahmatullahi alayhi, inda wato yake cewa walaysa min ash-shuzuzi fi shay'in ay yakhtara al-muslimu qawlan min aqwali al-khilafi li dalilin badala. Bai cikin shuzuzi a cikin wani abu dan musulmi ya zabi wani zance daga cikin zantukan da ake sabani saboda wani dalili da yazo mashi, walau kalal jumhuru ala khilafihi, ko da a ce mafi yawa suna a sabanin wannan abin, khilafan liman wahima, sabanin wanda zai rudu, fa innahu laysa fil kitabi wala fi sunnati dalilun ala anna kullama alayhi aljumhuru asahhu mimma alayhi mukhalifuhum inda fuqadani dalil. Saboda babu wani dalili a Qur'ani ko a sunna da yake gwada cewar abinda mafi yawa suke akai shine abinda yafi inganci akan wanda suka saba musu saboda rashin dalili. Da haka mallam yace wa amma inda ikhtilaf, da haka samu wannan sabanin, fal wajibu, abinda yake wajibi shine arujuu ilal kitabi was sunna, shine a koma zuwa ga alqur'ani da kuma sunna. Faman tabayyana lahu alhaq ittaba'ahu, duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi to ko sai bi wannan gaskiyar. Sai mallam yace a wa nuhibbu ahla aladili, muna son ma'abuta adalci, wal amana, haka mu ahlus sunna muna kaunar ma'abuta amana, masu ruku da amana. Wa nubghidu ahla aljawri, muna kin wadanda suke wato ma'abuta azzalimai, ma'abuta zalunci, wal khiyanati, da masu cin amana, duk wannan muna kin su. Muna san masu adalci ne, haka muna san masu amana, haka kamar yanda muke kiyayya ga ma'abuta azzalimai da kuma masu ha'inci, masu cin amana. Wa naqulu, cewa muke ma Allahu a'lam bimashtabaha alaina ilmuhu, Allah shine wanda yake mai sani cikin abin da ya boyu, cikin abin da ilimin mu ba mu sani ba, abin da ya boye gare mu na ilimi, sai mu ce wallahu a'lam. Wa naqulu Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmuhu, duk abinda ba mu sani ba, ba mu da ilimi da shi, sai mu ce wallahu a'lam. Shikenan, la ilma indi laysa aiban qawluha, al aibu an yufta bi ghayri sawabi, idha su'ilta fala takun mutasarri'an mutahadikan li jawabi, kam qala la adri ulul albabi, laysa indi laysa aiban qawluha, al aibu ay yufta bi ghayri sawabi, sun ce la adima nisfu al ilm. Mallan yace wa nara al masha ala al khuffain fi al safar wal hadr, muna ganin halascin shafa kan khuffi a tafiya da kuma a halin zaman gida, duka ana iya shafa kan khuffi ko kuma safa, shine yawmun wa layla, ga mazaunin gida, sannan kuma kwana uku ga wanda yake matafi, kama jaa fil athari, kamar yanda yazo dai a cikin hadisi, wanda akwai hadisi da yawa akan wannan mas'ala, wanda ma malamai suna cewa sun maki haddi na mutawatiri, mutawatirai ne hadisan, annal masha al khuffaini mutawatir ar rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Sai malamin yace wal haddu wal jihadu, da haji da jihadi maudiyani ma'aulil amri min almuslimina, suna tabbata ne su biyun nan tare da to jagoran shugaba kenan wanda yake jagoran al'amari min almuslimina, daga musulmai, barrihim wa fajidihim, nagartattu ko na banza ila kiyami sa'a, har zuwa tashin kiyama. Dan haka da haji da jihadi suna gudanuwa ne tare da wato jagorancin shugaba, wanda nan ciriki ne ko kuma akasin haka har zuwa dai tashin kiyama. Ina ga insha Allah anan zamu dakata, sai Allah yace la yubdiluhuma shay'un, wato babu abin da zai bata su su biyin, la yubdiluhuma shay'un wala yanquduhuma, sanan babu abin da zai warware su, shine da hajjin da kuma jihadin. Insha Allah zamu dakata nan sai mun ga sunan gaba, sai mu ci gaba inda yake cewa wa nu'minu bil kiramil katibi fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizin, muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.